This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ne yake muku magana akan mitoci 22 da 25. A jamhuriyar Niger, za a iya kama mu ta gidajen rediyon amfani ko fara'a ko sarauniya ko nomad ko niya FM ko kuma dalol FM. Haka kuma ana iya jin mu a ko'ina kuma a kodayaushe ta kafar sadarwar internet akan voahausa.com ko sashenhausa.com. Sauraro, assalamu alaikum. Maryam Dauda ce tare da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC. Muke fata kun tashi lafiya. A cikin shirin namu na yau, Ibrahim Alfa Ahmed zai gabatar da shirin a bar ya huce. Da farko dai, bari mu fara da cikakkun labaran duniya.
Assalamu alaikum, sauraro. Ga labaran na karantawa Jummai Ali. Kafofin yada labaran kasar Faransa sun ce rekodin da aka samu cikin jirgin saman fasinjan kasar Rasha da ya fadi sun nuna cewa tashin bom ne ya sa jirgin ya hatsari a matsar a makon jiya ya kashe dukkan mutane mai tanda 24 waɗanda suke cikin jirgin. Wata kafa ta bayyana cewa masu bincike sun tantance cewa bayanan rekodin da muryar matuƙa jirgin da aka yi nazarin su sun nuna cewa komai na tafiya yadda ya kamata a cikin jirgin. To amma bayan mintoci 24 da tashin jirgin haka kwatsam sai aka ji shiru. Ɗaya rekodin ya ɗauki sautin wani ƙara da ke nuni da cewa bom ne ya tashi. Shugaba Barack Obama na Amurka da Prime Minister Ingla David Cameron dukkansu sun ce tana yiwuwa an kai wa jirgin hari da bom ne. To amma shugaban Russia Vladimir Putin ya yi watsi da cewa harin bom ne aka kai wa jirgin. Sai dai a jiya Juma'a shugaba Putin ɗin ya dakatar da zirga-zirgar jiragen saman fasinjan Rasha zuwa Masar har sai Rasha ta tantance dalilan da suka sa jirgin ya faɗi. Wani jami'in Amurka kuma ya ce tuntuɓa da suka yi satar samu suna nuni da cewa ƙungiyar ISIS ce ta aikata wannan ɗanyen aikin akan cewa wani a filin saukar jiragen saman Sharm el-Sheikh ya taimaka aka dasa bom a cikin jirgin. Dama kuwa kungiyar ISIS ta yi ƙirarin cewa ita ta tarwatsa jirgin, to amma ba ta ba da wani shaida ba. Shugaban Masar Abdul Fattah el-Sisi ya yi watsi da ƙirarin kungiyar ISIS akan cewa ba komai bane illa propaganda da nufin jawo cikas ga matakan tsaron ƙasar da kassara harkar yawon bude ido da ke da muhimmanci ga tattalin arzikin ƙasar. Jiya Juma'a Amurka ta ɗauki matakan inganta matakan tsaro a filayen saukar jirage a gabas ta tsakiya a wuraren da jiragen saman fasinja da na dakon kaya suke tashi zuwa nan Amurka. Duk da binciken da ake ci gaba da yi na tantance ko harin bom ne ya sa jirgin saman fasinjan ƙasar Rasha yin hatsari. Shugaban hukumar matakan tsaron cikin gida ta Amurka J. Jameson ya ce yana ɗaukan matakan ƙara mai da hankali domin ya ce dama an ɗauki matakan tsaro yadda ya kamata a filayen jiragen saman da jirage ke tashi zuwa Amurka kai tsaye. Bai faɗi filayen jiragen saman ba amma ya ce Amurka za ta ƙara ɗaukan tsauraran matakan tsaro. Mr. Zancin ya ce za a faɗaɗa binciken kayayyakin da ake sawa cikin jirage da sake nazarin matakan tsaro a filayen saukar jiragen sama da jami'an kasashen da abin ya shafa da ba da tayin taimakawa wajen ƙara inganta matakan tsaro. Ya ce hukumarsa za ta ci gaba da nazarin matakan tsaron filayen saukar jiragen saman wasu ƙasashe a gani ko ana buƙatar yin wasu canje-canje. Bayan an yi shekaru 7 ana yin muhawara, jiya Juma'a shugaba Barack Obama na Amurka ya yi watsi da gina bututun mai na Keystone da ake ta cacar baki a kai da ake son ginawa daga jihohin da ake haƙo mai a ƙasar Canada zuwa yankin tsakiyar Amurka. Shugaba Obama ya faɗa a fadar White House cewa bututun man mai tsawon kilomita 1,900 ba zai biya buƙatun Amurka ba. Haka kuma ya ce bututun man ba zai ba da gudunmawa ga bunƙasar tattalin arzikin Amurka na lokaci mai tsawo ba, ta hanyar samar da ayyukan yi ko kuma rage farashin mai wa mutanen da suka mallaki motoci a nan Amurka. Shugaba Obama ya ce tuni ya buga wa sabon Prime Minister Canada Justin Trudeau ya bayyana masa shawara da ya yanke game da bututun. Dama kuwa masu hankoran kare yanayi sun dade suna ikrarin cewa shirin na Keystone zai kara gurbata yanayi. An shirya gina bututun man ne domin jigilar garwan danya mai 800 a kulli Yomin daga Canada zuwa madatsun mai a jihar Texas nan Amurka. Shugaba Obama ya ce Amurka ita ke jagorancin rage yawan hayaki masu gurbace yanayi domin yaki da canjin yanayi. A saboda haka idan ta amince a gina bututun man hakan zai dagula matsayin duniya kafin taron da za a yi akan yanayi a watan gobe idan Allah ya kai mu a birnin Paris na kasar Faransa. Babban sakataren Majalisar Dinkin Duniya Ban Ki-moon ya ce kamarin tarzoma a kasar Burundi yana firgita shi kuma ya yi Allah wadai da kashe dan wani sanannen mai hankoran kare haki da yancin jama'a da aka yi jiya Juma'a. A wata sanarwar da ya gabatar jiya Juma'a ya ce gano gawawwakin farar hula a 'yan makonnin da suka shige. A yayin da yawancinsu an kashe su ne babu gaira ba dalili, yanzu ya fara zama ruwan dare a unguwanni da dama na Bujumbura babban birnin kasar ta Burundi. Mutum na baya-bayan nan da aka kashe shi ne dan Pia Clava Bonipa, mai hankoron kare haƙƙin jama'a wanda aka kashe shi 'yan sa'o'i bayan an kama shi a birnin Bujumbura. Shi ne mutum na biyu cikin iyalin Mobimpa da aka kashe cikin 'yan makonnin da suka shige. Bugu da ƙari, Mr. Ban ya yi Allah wadai da sanarwar da ake gabatarwa ko kuma kalaman da ake yi da suka nuna alamar ana yi ne da nufin haddasa tarzoma ko tsana akan wata ƙabila ko wata ƙungiya. Ƙasar Burundi tana fuskantar ƙarin kashe-kashe bayan da aka sake zaben shugaba Pierre Nkurunziza a karo na uku da ya haddasa cacar baki. A ranar Litinin, idan Allah ya kai mu, aka shirya kwamitin sulhu na Majalisar Dinkin Duniya zai yi wani taro na musamman domin tattauna kamarin tarzoma a kasar Burundi. Waɗannan labarai suna zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kasar Rasha ta ce sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry ya gana da takwaran aikinsa na Rashan Sergey Lavrov ta wayan tarho jiya Juma'a a wani yunkurin faɗaɗa tattaunawar harkokin siyasar Siriya da za ta haɗa ƙungiyoyi masu hamayya da kuma jami'an gwamnatin Assad. Ma'aikatar harkokin wajen Rasha ta ba da rahoto a wata sanarwar da ta gabatar cewa jami'an biyu sun kuma tattauna yakin taron dangi akan 'yan ISIS masu ra'ayin riƙau da wasu ƙungiyoyi a gabas ta tsakiya. A farkon wannan shekara, Rasha ta ɗauki ɗawainiyar tattaunawa da babbar ƙungiyar masu hamayyar Siriya National Coalition a zaman wani bangare na ganin cewa dukkan bangarorin Siriyan sun yi shawarwari. Ƙungiyar National Coalition ta Siriya ta kauracewa taron da Rasha ta ɗauki ɗawainiyar gudanarwa a watannin Fabrairu da Afrilu, taron da ya kasa samun nasara. Shekaru huɗu kenan da shugabannin masu hamayya da kuma kwamandojin 'yan tawaye a Siriya suke ƙoƙarin hamɓarar da shugaba Bashar al-Assad. Sun faɗa cewa dabarun diflomasiyya da wasu ƙasashen duniya ke yi na ganin an kawo ƙarshen yakin basasa a Siriya ba za su yi nasara ba, sai fa idan shugaba Assad ya yi murabus na masu ba shi shawara, sannan kuma a rushe ƙungiyar leƙen asirin ƙasar da ake tsoro. Ana dab da kammala yakin neman zaɓe a ƙasar Myanmar da ƙila ya ɗora jam'iyyar National League for Democracy ta Aung San Suu Kyi bisa karagar mulki. Ƙasashen yammacin duniya da ƙungiyoyin kare haƙƙin jama'a sun buƙaci a gudanar da zaben na gobe Lahadi idan Allah ya kai mu cikin 'yanci da adalci kuma babu kumbiya-kumbiya.
Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Masu saurare a gyara zama ga Ibrahim Alfa Ahmed da shirinmu na gaba.
Jama'a masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na A Bari Ya Huce,
wanda masu hikimar magana suka ce shi ke kawo rabon wani. Hey! Hausa hip hop original. Me yace game da dan sarkin da bai bashi ba?
Yace dan bai sarki ba, sannan bai ba da kowa komai. Shi kawai in ya taba shi zai haure shi ne, zai mare shi kuma zai haure shi. Duk gaba ɗaya su za su rikide sai su zama ƴan barga.
Allah ya ji ƙansha ta.
Amin zuma malima. Haka to mun gargada kunnuwa.
To Malam Iro, kamar da yadda aka saba, bari mu fara da gaishe-gaishe.
Yana da kyau.
To da farko ga gaiso hilin a bari ya huce zuwa ga Malam Zabairu mai matala da matar shi Hadiza a Damagaram, wanda kuma wato shi Malam Zabairu muke ƙara yi mata aziyar surma aihiyar shi a can kwanakin baya. Allah ya ji kanta ya rahamshe ta, ga horta mata ya sa ta huta. Amin.
Amin sama amin.
Sai wata gaisuwa zuwa ga Malam Zainab Ali Fetipuwa a Maduk. Shi ma duk dai a da Magaram Zandar da matan shi Maimuna da Hadiza da fatan suna nan lahiya. Sai wata gaisuwa zuwa ga sarkin dawaki Bello Abubakar a Kano da fatan yana nan lahiya. Sai kuma wata gaisuwa zuwa ga sarkin zangon Kumasi Umaru Faruk Kumasi duka jama'a shi da sarkin dawaki mai tuta Alhaji Ja'faru dan Ma'azu da matan shi Hajiya Nafisa dukansu a Kumasi da fatan suna nan lahiya. Ga wata gaisuwa zuwa ga Alhaji Usman baka san matsorati ko rago a Muwanda kasar Gabon da fatan yana nan lahiya da duka jama'a. Sai kuma wata gaisuwa zuwa ga Hajiya Rainatu ita ma a Libreville kasar Gabon da mijinta Monsieur Wang da duka ƴaƴansu da fatan suna nan lahiya. Ga wata gaisuwa zuwa ga Murtala Haruna da Ibrahim Alhaji Gaidam da Adamu Uba da Mansur Ahmad da Abubakar Muhammad Gidadu da Nasir Dangata da Aliyu Jafar da Zayyan Isiyaku da Bashir Abubakar da Sagiru Sale da Almustafa Ibrahim da Bashar M Gada da kuma Umar Ashiru da Hwatan Dusuna na lahiya.
To Halima, gaba sai gaisuwa zuwa ga yala Alhaji Babani Muhammad Madakin Katagum da na Alhaji Abdulkadir da Huwa muna tara su muna auren ƴaƴansu Fatima Abdullahi Babani tare da Bashir Mustafa da za a yi yau Asabar karfe 11 babban masallacin garin Azara a jihar Bauchi. Muna miƙa ɗimbin gaisuwa zuwa ga Alhaji Sani Ahmed Riman Toro sai Dr. Usman Muhammad na Jami'ar Jihar Kaduna wanda ya kawo mana ziyara a nan sashen Hausa na muryar Amurka tare da iyalansa da fatan ya koma gida lafiya. Ɗimbin gaisuwa zuwa ga Dr. Dayyabu tare da iyalansa a Badara tare da Aminu Sai Riman Bara da fatan suna nan lafiya. Sai gaisuwar Alhaji Aliyu mai adashe unguwarimi a Jos jihar Plateau tare da iyalansa da fatan suna nan lafiya. Muna miƙa ɗimbin gaisuwa zuwa ga wato mai sauraronmu Yunusa Hussaini Balib wanda aka fi sani da wani suna. Muna taya shi.
Aini ban taɓa jin Balib ɗin ba sai yau.
To yau kin ji Balib. Muna taya shi muna aurar da ɗiyarsa da zai yi wato Haulatu da Mohammed Sani Abdullahi Makama wanda za a yi amma ranar Juma'a wannan mai zuwa a masallacin Malam mai gari da ke kusa da Old Polycon Clinic a titin Railway a Bauchin Yakubu. Allah Ubangiji ya sa alheri kuma Allah ya sa a yi lafiya.
Amin mata karaba.
Ɗimbin gaisuwa zuwa ga iyalan Alhaji Ahmad Aliyu birnin Kudu. Muna taya su murnar auren ɗansu Bashir Ahmad Aliyu tare da Na'ima Aliyu Abdullahi wanda za a yi ranar Asabar mai zuwa a ƙauyen Zaramba da ke yankin ƙaramar hukumar birnin Kudu a jihar Jigawa da misalin ƙarfe 11 na safiya. Allah Ubangiji ya sanya alheri.
Amin mata karaba.
Haka ɗimbin gaisuwa zuwa ga Malam Yusuf Dabu tare da iyalinsa Hajiya Zainab tare da ƴaƴansa Abdulaziz da Fatima da kuma nana Maryam da fatan suna nan lafiya. Sai gaisuwar Alhaji Uba Fanshin Direban Dangote wanda ke magamar goma a jihar Bauchi. Ga ɗimbin gaisuwa zuwa ga Waziri Danda Sogodowale a Maiduguri jihar Barno. Sai gaisuwar Ibrahim S. Bello na hukumar gidajen kurkuku a Gombe tare da Dukko Buba Bukuyim a jihar Zamfara. Sai Nasiru Yusuf birnin Kudu wato jami'in yaɗa labarai na ƙaramar hukumar Gwaram a jihar Jigawa. Sai gaisuwar Alhaji Mako Isa Kundak shugaban sashen gudanar da mulki na majalisar karamar hukumar Bauchi tare da iyalansa da fatan suna nan lafiya, sai kuma gaisuwar mai shari'a Justice Aliyu Usman na babbar kotun jihar Bauchi tare da iyalansa da fatan shi ma suna nan lafiya. Haka kuma muna mika gaisuwa zuwa ga shugaban majalisar Abure Huce na Facebook Ismaila Bima mai gombawa tare da iyalansa da fatan suna nan lafiya.
Yawa Malam Ira, sai wannan ta'aziyya zuwa ga aboki aikin mu Grace Alheri Abdu da duka ƴan uwanta dake Najeriya dangane da rasuwar Hwatsi Madatti a Das ranar Laraba, wadda kamar ya ce a gare su kuma za a yi jana'izar ta a yau ranar Asabar. Sai kuma rasuwar Sarah Musa wadda ita kuma ta rasu ranar Alhamis a Kaduna, duka dai a yau Asabar za a yi jana'izar su. Allah ya bada haƙuri ya ƙara dangana.
Amin.
Sai kuma ta gaisuwar ta'aziyya zuwa ga mazamna garin Kalallabuwa dangane da rasuwar Alhaji Abari, shi ma Allah ya ji ƙanshi ya rahamshe shi, Allah kuma ya ba iyalan shi haƙuri.
Amin suma amin. In akwai nono akwai dadin shekara kenan.
Malam Iro,
wai kin je ce wai duniya nana ba ta rago ba ce, nace me kwazan ma yaya
kare rago ba,
le kuma a ce mutum rago.
Kuma gashi mun gaida wani a gaban wai Alhaji Usman, baka san matsorati bale ko rago
ko rago.
Malam Ibrahim, kuma kai gaba da labari. A cikin naji ka kana hada shirin ciki da gaskiya. Masu saurare na ran Litinin da Sahi, me za su jira ji da kunnuwansu?
Ai mun bada kinsa ko wasu katti da suke shaƙe muryansu. Wannan ya ce ni ne sarkin fada sarki aljani, ko ni ne sarkin aljanu, ko ni ne diya. Namiji ba za ki ga wai sai makalar murya yana magana kamar abin nan wai diyar sarkin aljanu, wai ita ce
dubutayya. Amma Malam Ibrahim, ni ba suke bani mamaki ba. Masu yadda da cewa wai aljani zai kira ka a wayarka, a lambar wayarka.
Lambar waya, kuma wai yana da lambar waya. Wai ka kira shi a kai, shi ma zai baka magana.
Kuma ya haddi ya san MTN, ma saurare da saka sakonni ko ranar Litinin. Ko?
Haka ne.
Yawwa.
Za su ji cikakken bayani. Halima, akwai kafin ki je, akwai labarin da nake so mu baki labarin nan, amma labarin baka tsine ne.
To, inda ba katsine ne, inda ba mahilla ce ba ne, in ba katsine ne, in ba barbare ne, in ba wangare ne, in ba are ne, mu je zuwa.
Wato, ba katsine ne, naji labarin nan ne a bakin mai dala, na ji labarin na sun fada miki tun farko kafin mu, abin da kafin fada miki wannan labari. Wato, ba katsine ne. Yana zuwa gidan cin abinci, ya saba yana zuwa wurin haka to ranan sai ya je sai ya ce a bashi shinkafa da kuma wake shinkafa da wake hada masa shinkafa da wake to akwai wata hajiya a wurin tana da office a cikin wurin inda akwai wannan gidan abincin to da yake ya saba zuwa koyaushe haka to in ya zo irin saboda kisan mutunci na mutanen mu akan je sai a shimfida masa tabarma a ofishin Hajiya je zauna a wurin ya nada abincin sa ya tafi kullun haka ranan sai je sai ya bayi shinkafa da wake sai aka zubo mar shinkafa da wake shinkafan nan ta da huso sai wato da ya ci shinkafa ya ci shinkafa sai ya ce Hajiya tace na'am yace Allah ya miki albarka sai tace amin
Hajiya ce mai tuwon
Hajiya a tana ofishin ta ne a wurin yace Hajiya Allah ya miki albarka tace amin ya sake ci abinci yace Hajiya tace na'am yace duk wanda ya shigo cikin ofishin nan ya ci abinci bai ce Allah ya miki albarka ba Allah ya tsine masa
lalle shinkafa da wake za nuna mishi kala kala
kin ga ba wai ranan fa ya saba zuwa wurin ba yawa yana zuwa wurin yana cin abinci kuma saboda sabo ne ma dai sai tana bashi ana shimfida masa tabarma yana zama a wurin ci abinci
kuma cikin tsinuwan nan da ya wata kila hadda shi tunda ran nan ya fara sa mata albarka
wata kila yana rufin duk wanda ya zo ya ci shinkafa da wake in bai ce ba Hajiya Allah ya miki albarka ba to Allah ya tsine masa
mallam Ira ai in kana so ka ji surutai da sumbatu da bayanai da kalamai abinci
gaskiya kam ba abin da ke sa bakin mutum ya sake kamar
wallahi kawai sai ka saki ziki kai ta zubara ta 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 ta
wallahi tallahi kuwa musamman ma dai tabare da yaji ka da fada mutum zan fada
eh gaskiya ban maka birki
na ja birki
eh yawa
eh ko kuma ce na sa zip na na toshe baki na karin karaza
da sauran lokaci ko ba
akwai sauran lokaci
to mallam Ibrahim Dallami da Alhaji Wushishi shi ya aika wannan labari wai wani mahaukaci ne mai ƙarfin tsiya a wani gari da zaran yana kusa da mutum aka ce da shi sama da shi kawai sai ya dauki wanda ke kusa da shin ya narka da ƙasa kwatsam ana nan ranna sai aka kawo su sojoji garin wato garin inda mahaukacin yake kawai wani soja yana kusa da mahaukacin nan sai wani dan garin can gehe ya ce ma mahaukacin sama da shi kawai sai ya daga sojan nan ya buga shi da ƙasa da ƴan uwan wannan sojan suka gani haba suka zo suka fara casa mahaukacin nan kasan soja suka casa shi ya bugu da kyar manyan gari suka zo suka sa baki aka amshe shi bayan kwana biyu da ya dan murmure ya fara hitowa sai wani ya ganshi kusa da wani mutum sai yace da shi sama da shi sai kawai mahaukacin yace ayyai nauyi
ashe me yau ka ba
yayi hankali daga
yana da hankali ashe
sojoji sun mishi dukan da yasa yayi hankali wai ayyai nauyi ba zai iya
daga shi ba to ali ba za mu ta sa'aya da sai ba ku gobe da Allah ya kai mu
to Allah ya kai mu da rai da lafiya
masu sauraro mu kasance lafiya
ya marma ya tafi muddin yana gina da min mugunta
mu
Madalla, kafin mu kai ga ƙarshen shirin namu na yau, yanzu dai ga takaitattun labaran duniya.
Kafofin yaɗa labarun ƙasar Faransa sun ce rekodin da aka samu cikin jirgin saman fasinjan ƙasar Rasha da ya faɗi sun nuna cewa tashin bom ne ya sa jirgin ya yi hatsari a Masar a makon jiya, ya kashe dukkan mutane mai tanda 24 waɗanda suke cikin jirgin. Jiya Juma'a, Amurka ta ɗauki matakan inganta matakan tsaro a filayen saukar jirage a Gabas ta Tsakiya, a wuraren da jiragen saman fasinja da na dakon kaya suke tashi zuwa nan Amurka. Duk da binciken da ake ci gaba da yi na tantance ko harin bam ne ya sa jirgin saman fasinjan ƙasar Rasha yin hatsari. Bayan an yi shekaru 7 ana yin muhawara, jiya Juma'a shugaba Barack Obama na Amurka yayi watsi da batun gina bututun mai na Keystone da ake tattacar baki a kai da ake son ginawa daga jihohin da ake haƙo mai a ƙasar Canada zuwa yankin tsakiyar Amurka. Shugaba Obama ya faɗa a fadar White House cewa bututun man na tsawon kilomita 1,900 ba zai biya buƙatun Amurka ba, haka kuma ya ce bututun ba zai ba da gudumawa ga bunƙasa tattalin arzikin Amurka na lokaci mai tsawo ba.
Da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu, sai kuma can an jima da hantsi za mu dawo muku da wani sabon shirin. Kuma a lokacin za ku ji shirin ƙaramin sani wanda Ibrahim Alfa Ahmed zai kawo muku. Yanzu a madadin sauran abokan aiki a nan sashen Hausa na muryar Amurka, ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.